أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والكاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، ولا هادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا همة الشيء أحضري لنا بهذا المحضر، والتالي في بنظرة تأتي لنا بالظفر. مؤمني مسويا أني محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake raya mu, ya nuna mana wannan rana mai albarka a wannan wuni mai albarka wajen ci gaba da karatun wannan littafi, kitabu shifa na ainin alƙali iyal. To yau za mu tashi ne a alfasalu ashamin wal ishirun, fasali na 28, domin wancan mako mun karkare fasali na 27. To wannan fasali abin da yake magana akhbaruhu sallallahu alaihi wasallam, labarurukan da manzon Allah ya bayar, bada labarinsa, labarurukansa wanda aka yi ta bayarwa kafin ma ya zo duniya, da waɗanda kuma bayan ya zo din, da wasu alamomi dai na annabtarsa wanda aka yi ta nunawa. To wannan fasali akan abin da yake magana kenan. Wa min dalail nubuwatihi, akwai daga dalilai na annabtan manzon Allah. Wa alamati risalatihi, da alamomi na manzancin shi. Ma tara da fadbihi al akhbaru, abinda wato labaru suka jeranto akan sa. An ruhban, daga ruhbanawa. Wal ahbar, da ahbar. Wancin ruhbanawa su ne wato zuhadun nasara kenan, masu gudun duniya na nasara da masu ibadarsu, ko kuma wato su kuma waɗancan rahib ruhban su ne malaman Yahudawa, malaman Yahudawa. Na'am. Wa ulama'i ahlil kutubi, da malaman wato ahlil kitabi, abinda suka yi ta bada labari min sifatihi, na sifofin manzon Allah, wa sifati ummatihi, da sifofin al'ummarsa, kamar yadda aka samu wajen Abdullah ibn Salam da ya zo da shi a cikin At-Taura. An gane go? Ya zo da shi a cikin At-Taura, ya ce sifati Muhammadin alaihi salatu wassalam, wa sifati Isa ibn Maryam, duk ya zo da shi. Wasmihi, da sunayen manzon Allah sassan da suka zo a cikin At-Taura da Injila da sauran littafai. Wa alamatihi, da alamominsa, irin su takalma da rawani da sanda, kamar da zo a cikin Injila din a ce sahibul mudra'ati wal imama wan na'alain wal hirawa, wai ma'abucin rigar sulke, ma'abucin rawani, ma'abucin takalma, ma'abucin sanda. Wa zikiral khatam, da ambaton wato hatimi, allazi baina katbai, wanda ke tsakanin kafadun manzon Allah. Wa ma wajada min zalika, da abinda aka samu daga wannan fi ash'aril muwahhidina, a cikin waƙoƙin wanda suke masu kadaita Allah, almutaqaddimina, magabata tun a zamanin jahiliya. Min shi'ir tu amin sha'ir tu tubai, irin wato waƙoƙi na tubai, tubai awal kenan, wanda yayi a Madina, dan ya sauka Madina ne, yana cikin, an ce na cikin Yahudawa ne, shi tubai awal. Na'am. to an samu sifofin annabi a cikin waƙoƙin da yayi. Na'am. Wa ma zikira wa wal aus da ausi bin harisa kenan. Aus bin harisa wa kabu bin lu'ay da irin waƙoƙi da aka samu wajen kabu bin lu'ay da sufyan bin mushaje bin mujashi da qus bin sa'ida duk sun yi waƙoƙi. Daya ma daga ciki ga irin dan waƙan da yayi shi wato daga cikin asqafu najrana ne, wa kana min hukama il arab wa min wato ash'arihim, ya cikin masu hikima na larabawa. Da yace alhamdulillahi alhamdulillahi allazi lam yahluq al halqa abas, an gane lam yahluna min husdan min ba'da aishin wa kataras, arsala fina ahmadan khayru nabiyyin qad bu'is sallallahu alayhi allahumma hajjalahu rukubun wa has. Allahu akbar. To kaga wannan daga cikin irin waƙin da shi wato asqafu na najrana yayi, yana cewa na gode ma Allah wanda bai halicci wata halitta da wargi ba, sannan kuma bai bar mu banza ba bayan rayuwa an gane ta yi tsawo. Yace ya aiko mana Ahmadu a cikinmu, shine fiyayyen manzo wanda aka aiko. Yace sallallahu alaihi allah Allah da tsira gare shi, ma hajjalahu rakbun wa has, muddin karauka sun yi haji zuwa ga wannan daki da Allah ko sun koro dabbobin su. Allahu akbar. Wa ma zikira da abin da aka ambata ainihin an saifu bin zi ya zani daga saifu dan zi ya zani, shi ma daga cikin sarakuna ne na Humair, an gane ahalil yamani ne. Shi ma yayi waƙoƙi nashi akan manzo Allah tun kafin ya zo. Wayannan su ne aka samu a cikin littafin da suka shuda, wa gairihim da waɗansunsu ma, wa ma arrafa bihi min amrihi, da abin da aka sanar na daga lamarin wato lamarinsa, wa ma arrafa bihi min amrihi Zaid ibn Amr ibn Nufailin kenan, da abin da Zaid ɗan Amr ibn Nufailin ya sanar na daga cikin lamarin manzon Allah ɗin, shi ma ya yi bayani akan annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Warqatu bin Nawfalin, shi ma Warqatu bin Nawfal shi ma ya sanar, bin Asadi kenan, ar-Ruhbana kasirina wa qad akhbaratu Hadija sayyidatuna Hadija ta bashi labari bintu Walid bin Asadi bima akhbaraha bihi, da abinda shi wato ya ba Khadija labari, ita kuma manzo Allah ta bashi, ita kuma ta ba manzon Allah labari, wanda aka samu daga wato yaron ta Maisuratu. Allahu akbar. Na'am. To shine yace duk an samu waɗannan daga cikin wannan wa askalanu da kuma askalan, askalan wato shi ma wato wani mawaƙin ne alhimyari, an ce yana daga cikin ƙabilan wato himyari ɗin, kuma ma shi ne abi ƙabila ɗin, shi ne baban ƙabilan baki ɗaya daga Yaman yake, shi ma yana daga cikin wato sarakuna na zamanin farko, shi ma ya ba da labari. Wa ulama'ul yahud da malaman yahudawa duk sun ba da labarin zuwa manzon Allah a cikin ainihin littafansu, malaman yahudawa. Akbar. Wa shamulin da shamulin alimuhum, shi ma malami ne daga cikinsu, shi ne sahibu tubba, wato wanda ya abuci tubai a zamani ɗin suka yi da tubai a Madina, shi ma ya ba da labari. Min sifatihi daga sifarshi, wa kabrihi da labarin da ya bayar, wa ma ulfiya da abin da aka samu min zalika daga wannan fit taurata a cikin at-taura da injila, min ma kar jama'ahul ulama inda malamai suka tattaro, wa bayyanuhu ainihin suka yi bayani. Duk an samu wannan domin a cikin at-taura an ce anna Allah ta'ala qala li Ibrahim anna hajara talidu wa yakunu min waladiha man yadahu fawqa al-jami' wa yadul jami' mabsuudatin ilay bil khushu' an ce wai Allah ga ma annabi Ibrahim cewa ita Hajara za ta haifi da kuma daga cikin danta akwai wanda zai zama yadahu fawqa al-jami' hannunsa yana birbishin duka litta baki da sannan hannun jama'a ko mabsuudatin ilay ya shimfidu zuwa gare shi ne bil khushu'i da kaskantar da kai a gare shi wai Allah ya faɗa haka a cikin injila ko kuma wa qala li Musa alayhi salam Allah ya faɗi mu annabi Musa inni muqimu lahum nabiyan zan tsaida musu annabi min bani akhwatihim daga cikin ƴaƴan uwansu misalika irinka wa ujriya qawli fi fihi yaqulu lahum ma amaruhum wa ar-rajul alladhi la yaqbalu qawla an-nabiy alladhi yatakallamu bismihi wa an antaqamu min an gane waye ce ya ga ya manne Musa cewa zan tsaida annabi cikin waɗannan kabila kuma cikin ƴan uwansu zan gudanar da zancensa zancena a cikin bakin sa kuma duk wanda bai karbi zancen wannan annabi ba to ni zan azabtar da shi to Allah ya faɗi haka ko kuma ya faɗi ma annabi Isa inni adalibu ila rabbi farak an gane farak alida yakunu ma'akum ila al-abad wa annabi kama annabi ya faɗi ma annabi Musa alayhi salam a shi annabi Isa alayhi salam ya faɗi yace ni ina neman tafiya wajen Allah amma zan bar ku da farik alid yakunu ma'akum ila al-abad zai zama tare da ku har abada wa fi ala lisanihi farak alid ruhul qudus wa harshen sa abin da yake ne da farak alid din nan ruhul qudus ran tsarki to wato yana nufin annabi Muhammadu kenan Allahu akbar wa naqalahu anhuma shiqatu man aflama amuntatu daga cikin wanda suka musulunta su suka cira to wannan labari minhum daga cikin malaman Yahuda da Nasara irin su wato Abdullah ibn Salami yana daga cikin manya-manyan malamai akwai kuma Ibn Sa'a akwai Ibn Sa'a shi ma yana cikin manya-manyan malamai shi ma an ji a bakin sa na'am akwai Binyamin an gane ko wato Simiya ahi Yusuf irin sunan da aka kira dan uwan Annabi Yusuf da shi akwai Muhayrika shi Muhayrika an ce yazo ya musulunta amma wa asalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma din akwai Ka'abul Ahbar washibahim da makamantan su daga cikin Yahudawan neman asalama wanda suka musulunta min ulama il yahud daga malaman Yahudawa akwai Bahira shi ma din shi ma an ji labarin annabta annabi a bakin sa shi Bahira sannan akwai Nasdur shi ma Nasdur an ji zance annabta annabi a bakin shi al-Habashat Nasdur al-Habashat kenan Nasdur al-Habasha wato shi ma an ji a bakin sa na'am akwai Lagadir shi ma Lagadir an gane daga Muhadirim yake na'am akwai Sahibul Busra shi ma an ji zancen manzo Allah bakin sa na'am akwai Asqufi Sham akwai Jarud ibn al-Ala'i kenan duk an ji wato ainihin an ji labarin zuwan manzon Allah a bakunan waɗannan mutane daga cikin Yahudawa ne akwai Salman al-Farisi shi da yazo ya miƙa wuya wajen manzon Allah yazo musulunta hannun manzon Allah akwai Najashi shi kuma Najashi sarkin Habasha ne shine Usumata na'am akwai Nasara Habasha akwai Asaqifan Najrana duk an ji labarin zuwa manzo Allah bakin su wa gairihim da wani waɗannan mimman aslama min ulama'in Nasara cikin wanda suka musulunta daga cikin malaman Nasara din wa qad itarafa bidhalika hirqalu ma ainihin shi ma sarki ne yayi huruci da zancen wato annabtan manzon Allah wa sahibu rumata an gane wato sarkin rumata wata wani birni ne a Rum aliman nasara wanda yake malami ne wato a cikin nasara wara isahum kuma shugaban su ne akwai muqaykisu shi ma sahibu misra kenan shine sarkin misra wa shahi sahibuhu da wanda tijo wanda yake wato ma'abucin sa akwai ibnu suriya shi ma bayahude ne shi ma ana an ce sunan shi Abdullahi ne ibnu Shuriya an gane shi ma an ce daga baya ya zo ya musulunta daga baya kuma ya ridda an gane daga addinin sa Allah kiyaye akwai ibnu Hadaba shi kuma shi ma an ce wato shine baban Safiya Hayyu kenan shine baban Safiya Ummul Mu'minina an gane ibnu Hadaba din nan akwai Ahuhu dan uwansa Abu Yasir kenan bin Hadaba wanda kafirai suka kashe shi akwai Ka'ab bin Asadin akwai Ka'ab dan Asad akwai Zubairu bin Badiya an gane go wagairuhu da wasun su min ulama al-yahud daga cikin malaman yahudawa imam hamalahu al-hasadu cikin wadanda hasada ta dauke su an gane go wannan fasa da wato jin kai alal baqa abisa wanzuwa ala shaqa akan rashin arzikin su wal akhbaru fi hadha labruka cikin wannan kasiratu suna da yawa la tanhasiru ba sa taqaituwa wa qad qaraa wato asma al yahud wan nasara haqiqa mazala sallallahu alaihi wa sallam ya kwankwashi kunnuwan yahudawa da nasara din bima zakara da abinda aka ambata annahu fi kutubihim cewa sifar shi yazo a cikin littafin su min sifatihi wa sifati ashabihi da sifan sahaban shi Allah ma ya ce zalika masluhun fi tawratu masluhun fi injil harka Allah ya ce misalin suna da cikin at-taura da injila kuma inji Allah na'am sanan ya ce wa hatajja manzo Allah ya buga hujja alaihim akan su iman dawat alaihi da abinda ya tattaro gare shi min zalika na daga wannan nau'in wasu sufum abinda da tahunsu ya tattaro min zalika daga haka din wa zambahum sannan manzo Allah ya zarge su bi tarihi zalika da karkacewan wannan wato jirkita wannan zance ko wannan sifofi wake tumanihi da boye shi walayhim alsinatahum da kuma karkacewan harshen su bi bayani amrihi da bayani lamarin annabi wa da'awatihim da wato da'awar su al-mubahala wanda ke cewa wai azo ai mubahala da su da manzon Allah din alal kazib akan wato makariyaci wai azo su hito kwansu da kwarkwata shi ma manzon Allah yazo kwansu da kwarkwata sa azo ai mubahala to amma ina karshe manzon Allah ya dauki sayyidina Aliyu da Fatima da Hassan da Hussein yace su fito a tafi din aje ai mubahala amma sai gashi basu je ba amma minhum babu kowa cikin yahuda da nasara illa man nafara face wanda ya gudu amma aralatihi daga barin bijirereniya da manzon Allah wa ibda'i ma alzamahum da bayyana da abin da ya lazumce musu min kutubihim wato na daga littafan su izhara wajen bayyana da shi walau wajadu hilafa qawlihi da sun samu sabanin zancen da annabi ya fadi lakana izharuhu ahwana alaihim da bayyana da wannan wallahi da shine mafi sauki gare su dan ko ba dan koyi ba dan su kareta manzon Allah to amma yadda annabi ya fadi suka san haka ne daidai shi yasa suka shiru suka kiyarda min bazalin nufus wal amal da sun yi baiwa da rayukan su da dukiyar su wata ribar diyari da rusawan gidaje wata wadabzul qitali da jefar da yaki wa qarqala lahum da mai alqurani ya fadi masa yace fa bi zulmi min allazina hadu haramna alaihim at-tayyibat wa illa lahum ko kuma allazina hadu haramna wato ainihin kullazi zufrin inji Allah to kaga kuma can alqurani ya ce qul fatu bi tawrat fatluha in kuntum sadiqin ku zo da tawrat muni ku karanta ta in kun zama su gaskiya amma ina duk sun kasa yin wannan da annabi fa bi hitu wa lam yaqdiru ayatu duk suka shiru ba samu ikon zuwa da tawrat ba to sai tabbata ashe ƙarya suke kenan ila ma anzara bihi al-kuhan ruwa ga abinda wato ainihin bokai ainihin suka yi gargadi akan shi misali Shafi bin Kulaybin misalin Shafi dan Kulayif akwai wani boka da ake cewa Shiqqu akwai wani boka kuma da ake cewa Sadihu duk akwai su wanda suka yi ta maganganu na ƙarya akwai Shawad bin Qarib shi ma an gane wanda ahbara nabi sallallahu alaihi wasallam anna akhbarahu anna Allah yab'athu nabiyyan farhalla ilayhi alama sayati mufassala to ka gani shi ma ba da labarin wannan akwai Hunafir shi ma bokani akwai Afa'a Najrana shi ma an ce bokan ne akwai Jizl ibn Jizlin al-Kindi shi ma bokani akwai Wabna Halasa al-Tausi shi ma haka akwai Sa'di binti wato akwai Sa'di binti Quraizin ita ma wato ai boka ce wato akwai Fatima binti Nu'man wairwa Nu'man bilam min nun kenan wa man la ya'addu kaseera da wanda ba sa lissafuwa saboda yawan su ila ma zahara ala al-sinatul asnami har yanzu abin da ya bayyana a harshen gumaka min nubuwati na annabtar manzon Allah wa hululi waqti risalatihi da wato ainin wato saukan lokacin manzancin shi wannan wasu duk a bakin gumaka ma aka ji na'am wa sami'a wa sami'a min hawatifil jin kuma da abin da aka ji daga muryoyin aljanu daga muryoyi abakunan aljanu duk an ji irin wannan na'am na'am wa min zaba'ihin nusub da abin wato da yanke-yanke wato abin yanka na gumakan su wajewa fi suwari da cikin-cikin wato surorin su wa ma wujida min ismin nabi da abin da aka samu na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shahadatu lahu bi risalati da sheda gare shi da manzanci maktuban fil hijara da shi an rubuta a dutse irin su la ilaha illallah muhammadur rasulullah wal quburi ko kuma kabarbura bil haddil qadimi da zane da dadde ma aksaruhu mashhuratun abinda wato mafi yawan sa mashhuri ne wa islamu man aslama da kuma musulunci wanda ya musulunta bi sababi zalik dalilin haka din ma'lumun mazkurun wanda yake abun sani ne kuma ainin abun ambato ne to wannan fasali shi ma ya kare kenan anan wato sai al-fasalut tashi wal 20 fasali na 29 shi kuma ma hadasa asna a maulidihi sallallahu alaihi wasallam abinda ya faru a tsakiyar haihuwar manzon Allah wato abun da ya faru na irhas na lokacin haihuwar manzon Allah wa min zalika ma yadullu ala nubuwati wa risalati ma zahara min al-aya abinda ya bayyana na ayoyi an gane an maulidihi a wajen haihuwar manzon Allah wa ma hakathu an gane da abinda ita sayyidatuna Amina bintu Wahabi ta hakaito wa ma halarahu wa man halarahu da abinda da wanda suka halarto wajen haihuwar annabi abubuwan da suka gani min al-ajaibi na abubuwan ban mamaki wa kaunuhu rafi'ar ra'sa kasance manzo Allah lokacin da aka haife shi yana zuwa ya daga kansa sama inda ma wal adhu lokacin da sayyidatuna Amina ta haife shi sallallahu alaihi wasallam shakisan bi basarihi ila sama ya bututtuke wato idan sai zuwa sama ne Imam al-Busir yace ramiqar ra'suhu sama wa marma aina man sha'nuhu al-ulu ala'u sallallahu alaihi wasallam wa mara adhu da abinda ita Amina ta gani minan nuri na haske allazi haraja ma'ahu wanda ya fito tare da manzon Allah inda wiladati lokacin haihuwar manzon Allah aka an zo da shi bai haƙi mai ruwaito wannan daga Irbal da Abi Umama wa mara adhu izaka wato ummu Usman ibn Abil Ashi da abinda mahaifiyar Usman dan Abil Ashi ita ma ta gani a sakafi kenan min tadallin nujum tace lokacin da aka yi manzo Allah ta ga taurari na ta saukowa suna ta saukowa suna yin kasa kasa har ma tace taurarin nan ko da su hado mana ne yau wa zuhurun nuri da bayyanan haske inda wuladatihi lokacin haihuwar annabi hatta ma tanzuru har duk inda ta kalla ita ummu Usman tace ba abinda take kallo illa nur sai haske wa qaulin shafa da zancan shafa an gane mahaifiyar Abdurrahman bin Aufi mai kudin nan to mahaifiyarsa mahaifiyar Abdurrahman bin Aufi an gane wato ita ce ummu Abdurrahman bin Aufi bint Aufi bin Abd Zahariya min al-Muhajirat tana cikin masu hijira daga Makka zuwa Madina lamma sakar sallallahu alaihi wasallam ala yadayya ita shafa tace lokacin da manzo Allah ya fado a hannuna wasta halla an gane ya daga murya bayan a dafa naji ya atishawa wa kale ce alhamdulillah alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam bidalili qawliha dalilin zancanta tace sami'tu qailan naji wani mai zance ya kole na cewa rahimakallah 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 insha alhamdulillah sai ji wannan cewa rahimakallah rahimakallah inji ita shafa'u shi ma Imam al-Busir ya ce wa shafanna bi qawliha shafa'u Allahu akbar wala lima bayna al-mashriq wal maghrib tace sai ni ga tsakanin gabas da yamma su gaskaka gare ni hatta nazartu ila qusur rum har ina kallon gidajen da ke rum in ji mahaifiyar Abdurrahman bin Auf shafa'u din nan wa mata arrafar bi Halima da abinda Halima ita ma ta gani wa zaujaha da mijinta an gane bi irahu wanda suka shayar da manzon Allah din min barakati na albarkan manzon Allah wa dururu labniha da bubbugan nonon awaki domin lokacin da manzon Allah ya shiga gidan Imam al-Busiri na cewa awakan gidan asbaha shuwalan ijafan amma da annabi ya shigo wa amsan ma biha sha'ilun wala ajfa'u asfa al-aishu indaha ba'da mahlin isgada lin-nabi min al-gida'u yace lokacin da manzon Allah ya shigo wannan gida awakan gidan su Halimatu Sa'diya busassu ne kanjama mura mamu amma sai ga sun zama ba biha sha'ilun wala ajfa'u ba bucewa ba kanjamewa asfa al-aishu indaha wato abinci ya yawaito a gidan su Halimatu Sa'diya isgadalin nabi min halga da'u yayin da tawaye gari ita ke ba annabi abinci to ita ma sai Allah ya yawaita musu abinci a gidan wa idza sakkara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'adau in Allah ya hode mutane ga mai arziki to su ma sai su zama masu arziki to yau mai arziki ya shigo wannan gida na su Halimatu Sa'diya to gidan ya yawaito gida ya azurta shine yace wato min barakati wa durur labni halahu sharifa wato ga awakan awakanta baki daya suka yi nono wa hizbi ganamiha da yalwan wato ainihin awakan suka wato suka yalwatu bayan nono ya bubbuga sannan awakai kuma suka karu wa sur'atu shababihi da gaukawan kuruciya na manzo Allah dan danan manzo Allah ya daga shabibatu misl kuhulati ismatan dan danan manzo Allah ya daga wa husnul shatihi da kyakkyawan dagawansa da kyakkyawan dagawansa sallallahu alaihi wa sallam wa majara min alajaib da abunda ya gudana da ban mamaki lailatul maulidihi a daren haihuwarsa min irtijaji iwani kisra na tsagewan katangar sarkin kisra yaga katangarsa ta tsage a daren da aka haifi manzon Allah wasu kudu sharafati da faduwan wato madaukakan gidinsa wa gaili buhairatu dabariya da kafewan koraman wato ainin buhaira at dabari dabariya an gane wata korama ce a sham ita ma ran nan ta kafe a lokacin da aka haifi manzon Allah wa umudun nar farisa da mutuwar wuta na farisawa wa naru khamidatul anfas min asafin alaihi wan naharu sahil ayna min sadami wannan wuta ta farisa ta wuce shekara dubu wa kana laha alfu amin lam tumat wajen shekara dubu bata mutu ba amma da aka haifi manzon Allah a ran nan ta mutu domin kulli ja'al haqu wa zahaqal batil wa annahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ma ammihi abi dalib idan yana cin abinci tare da amminsa abu dalib an gane wa alihi da mutanen gidan abu dalib din wa huwa sajiru lokacin manzo Allah na karabi to shabi uko wa gidan sai ji ya koshi warau duk sai su ji sun sha sun koshi amma wa idza gaba idan aka ci abinci annabi baya nan fa akalu fi gaibati suka ci abinci a gidan baya nan lam yashba'u ba sa koshi Oka chayko? To alhamdulillahi, Allah ya kara mana son annabi. Wanda mpasali, awanda suka faru, na haihuwa manzo Allah shine muke zamu ji a wannan fasali. Kama yanda muka fara ji, to Allah ya kara mana son annabi. Muma, muna tawassuli, da shi manzo Allah sassa wannan albarkoki. Allah ya sada mu da sunan manzo Allah. Ya kara mana son shi, ya kashe mu cikin so insha Allah. Barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya amfana da masu sauraron wannan karatu. Allah ya saka mu iyayenmu da malamanmu da shahannanmu kurakuran da muka yi ciki Allah shi yafe mana. Shi wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya biya bukatarsa, Allah ya saka mashi gidan Radio Prestige, Allah ya kara daukaka ma'aikatan Allah ya biya bukatunsu. Najeriya Allah ya zo da mu lafiya, kasar mu baki daya Allah ya zo da mu lafiya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghafara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikumus salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.